Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar, muna tafi da shirin a bari ya huce. Amma kafin nan, bari mu je da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalo. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya fada wa manyan hafsoshin sojin kasar cewa ƴan makonni ya rige musu domin maido da cikakken tsaro a kasar. Buhari ya kalubalanci manyan sojojin ne yayin wani biki da aka yi a fadar gwamnatin kasar inda aka musu ado da aninai daban-daban a ranar Juma'a. Shugaban ya kara da cewa yana fatan za su cimma wannan buri na tabbatar da tsaro nan da zuwa faduwar damina domin manoma su koma gonakinsu a sassan kasar. Ya kuma tunashe su da su kalli wannan nadi da aka musu a matsayin alama da ke nuna ana da kwarin gwiwa a kansu. A ƙarshen watan Janairu ne tsoffin manyan hafsoshin sojin ƙasar suka yi murabus, aka kuma nada waɗannan sabbin. Fadar White House ta ce dukkan allurar rigakafin da ake amfani da su a ƙasar nan suna da inganci. Tana mai kira ga Amurka da su amince a yi musu kowace daga cikinsu da suka samu. Kalaman fadar na zuwa ne bayan da rahotanni suka nuna magajin garin Detroit yana kin amincewa a tura ma yankinsa allurar Johnson & Johnson, wacce aka sa hali a yi amfani da ita a baya-bayan nan. Yayin wani taron manema labarai a ranar Alhamis, magajin garin na Detroit Mark Duggan ya ce duk da cewa allurar ta Johnson & Johnson na da kyau, yana ganin ta Pfizer BioNTech da ta Moderna sun fi kyau, inda ya kara da cewa so yake samarwa al'ummarsa ta Detroit abu mafi inganci. Sai dai yayin wani taron manema labarai a jiya Juma'a, mai ba da shawara ta musamman kan coronavirus a fadar White House Andy Slavitt ya ce sun yi magana da magajin garin wanda ya ce an samu rashin fahimtar juna ne, amma ba da gangan yake amincewa da allurar ta Johnson & Johnson ba, inda ya kara da cewa magajin garin ya zaku ya samu wannan allurar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin Majalisar Dinkin Duniya ta musamman kan rikicin Myanmar ta yi kira ga mambobin kwamitin sulhu na majalisar a ranar Juma'a da su zamanto tsintsiya madaurin kidaya wajen nuna adawa da irin yadda sojojin kasar suke amfani da karfin da ya wuce kima akan masu zanga-zanga waɗanda suke ci gaba da nuna fushinsu kan juyin mulkin da dakarun kasar ta Myanmar suka yi a ranar 1 ga watan Fabrairu. Shirena Bogna ta yi gargaɗin cewa irin kwarin gwiwar da al'ummar kasar take da shi akan majalisar ta ɗinkin duniya ya fara gushewa. Kasar ta Myanmar, wacce har ila yau ake kira Bama, ta kwashe sama da wata guda tana fuskantar rikicin siyasa tun bayan da sojin kasar suka kifar da gwamnatin farar hula, suka kuma tsare shugaba Aung San Suu Kyi da wasu manyan shugabannin jam'iyyar mai mulki ta NLD. Su dai sojojin suna ikirarin cewa an tabka magudi ne a zaben shugaban kasar da aka yi a watan Nuwamba wanda jam'iyyar ta NLD ta lashe. Wani dan kunan bakin wake ya kashe kallon mutum 20 sannan ya jikkata wasu 30 a Mogadishu babban birnin kasar Somalia. Fashewar ta auku ne a wani gidan abinci da ke yankin da tashar jiragen ruwan birnin take, lamarin da ya turnike sararin samani da hayaki kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters Rewaito kafar yaɗa labaran ƙasar tana faɗa. Tun dai har ƙungiyar Al-Shabab ta ɗauki alhakin wannan hari, wacce aka sani da kai ire-iren waɗannan hare-hare a birnin na Mogadishu da sauran sassan ƙasar. Manufar ƙungiyar ta Al-Shabab dai shi ne ta hamɓarar da gwamnatin ƙasar ta kafa dolar musulunci.
Kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar, ga shirin a bari ya huce. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na goma tashi lafiya
lafiya kalau alheri
ya aka ji da wannan yanayi
sai dai goje Allah kawai
na ji labari kai rigakafi
ai gaskiya ne mun yi yanzu yana da kyau mutum ka ji kariya
yawwa to aka ce domin akwai mutane da har yanzu suke jin kafa suna ta baban inganci ko kuma rashin illan wannan magani ake cewa a wasu kasashe ma ministoci ne suke yin gaba domin karfafa mutane gwiwa su je su yi wannan rigakafi kai me ka lura da shi a dangane da wannan lamari na rigakafi musamman a nan da inda kake
to nan ga kin san komin su ya bambanta da irin kasashen mu da farko kin san shugaban kasa ne fara karban wannan rigakafin sannan daga bisani kowa ya bi sahu kuma kika duba tsofaffi da wato ma'aikata su ne mutanen farkon da aka fara basu a nan kasar kuma zaki ga
domin su ake gani su suka fi bukata
a nan kasar ne zaki ga mutane sun nuna suna sha'awar yin abin da farko tsofaffi ne amma yanzu kowa da kowa ne don yau da don shekaran jiya da muka je allura wato mun ga matasa har da kananan yara ma suna shigowa kuma kowa ya ba abin muhimmanci
ka san abin da yasa da farko tsofaffin ba wai don sauran mutane ba sa sanyi ba sai dai an ba su fifiko ne kasancewa ana ganin idan cutar ta kama su ne za su fita gayyara ma'aikatan lafiya domin samun kariya tsofaffin nan domin su ma a kare su daga kasan farkon bullar cutar nan galibi dai ko dai waɗanda suka manyanta ko kuma waɗanda suke da waɗansu cututtukan da nan da nan cuta za ta iya kwantar da su shi yasa aka ba su fifiko ba magana ce ta mai kuɗi da mara kuɗi ba
haka yake kan gaskiya don kowa yazo ma yanzu ana ba kowa kula wanda ya kamata wanda mutum corona akwai mutum ma allurar
ai shi ne akwai mutum tsoron allurar to Allah ya sa mu ga bayan wannan corona lafiya Allah ya yaye mana wannan bala'i
amin summa amin
Baba yau muna da auren rake da za a yi
kace-kace
ka samu gayyata yawa daura aure kace-kace da kuma nadin sarauta kai wace sarauta kake jira ne
ni
eh na ga ana
ni sarautar da kike jira a kumashi
eh
shine abaji sarkin kofar daki na
to wannan sutura da ake zuba $1,500
iko na je tsaya iya bakin kofar daki na
ya Allah ya taimaka.
To
bari mu fara da wannan daurin aure da aka riga aka yi jiya. An yi auren nan ne wato gaisuwar fata alheri da taya murna ga sabbin gau a leda anguna da amare ko. Wato auren Fatima Abdul Karim a unguwar Barau Malumfashi da angonta Dahiru Sani Kuringafa. Sai kuma Taiba Abdul Karim unguwar Barau Malumfashi ita kuma da angonta Aliyu Abdullahi Ruwan Sanyi waɗanda aka ɗaura ma auren nan jiya Juma'a. Da fatar an yi adace Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare.
To sai kuma wannan tayin murna daurin aure ne zuwa ga iyalan gidan Mr. Ahmed Bature Dogos da marigayi Mr. Nuhu Barade na daurin auren ƴaƴansu Ashiru Bature Ahmed da kuma Hannatu Nuhu Barade wanda za a daura a ranar 10 ga watan Afrilu. Za a daura auren ne a Mujami'a Ikuwa No. 1 Bundot Das a karamin hukumar Das a jihar Bauchi. Sai kuma tayin murnan daurin aure har yau da zuwa ga iyalan Pastor Nahimiya Hassan da kuma marigayi Godfrey Joji Wazi na daurin auren ƴaƴansu da suka hada da Diana Nahimiya Hassan da kuma Peter Godfrey Wazi wanda shi kuma za a daura auren a ranar Asabar 20 ga wannan watan Maris. Shi ma za a daura aure ne a majami'an Ekuwa Immigration Chapel a jihar Sokoto. To Allah ya nuna mana, kuma Allah ya bada zaman lafiya. Amin summa amin.
Amin. Muna taya Rabi'u Baba Mayo Ranewo, muna nadin sa a matsayin tirakin Mayo Ranewo. Allah ya sa na faɗi wannan Mayo Ranewo daidai a jihar Taraba, wanda za a yi ranar Juma'a 12 ga watan nan a fadar sarkin Mayo Ranewo a jihar Taraba. Muna kuma taya Aishatu Sile murnan nadin sarautar sarkinta, wato mai gidan Rahama Bello mai tabasile, wanda za a nada matsayin sarkin fada a masarautar Jigawa a yau din nan Asabar, wato sarkin fada dutse. Allah ya sa an yi adace, Allah kuma sa gama da jama'a lafiya.
Amin summa amin. Ni ma akwai wannan tayin murna zuwa ga Muhammadu Hammagal Audu tata, wanda za a nada sarkin samarin askira a yau Asabar da misalin karfe 10 na safe a kofar bai martaba sarkin askira Alhaji Dr. Abdullahi Ibn Muhammad askira ba na uku. To Allah ya bada nasara, ya kuma bada sa'an a gama da jama'a lafiya.
To gaisuwar fatar alheri ta a bari ya huce ga daraktan Farmers Escort Alhaji Mu'azu Gyaza Samuri Zaria da sarkin samarin zazzar sardanan Samuri Zaria Alhaji Bello Sa'idu, sai shugaban hukumar sabon gari Zaria Honorable Engineer Muhammad Usman da sanaita mai wakiltar Sokoto ta gabas Engineer Ibrahim Abdullahi Bubir, sai Alhaji Badaru mai gwanjo kasuwar Jimeta. Gaisuwar abari ya huce zuwa ga Gidado Adamu chairman din kungiyar matuka motoci a Dadi Moto Park Kwangila Zaria, sai Alhaji Kabiru Walin Samaru Zaria da Baba Abdu Bagobiri mai tireda lafiya jihar Nasarawa. Daga karshe gaisuwar fata alheri zuwa ga Dalhatu Manjos Gubir da ke Samaru Zaria, da fatar an tashi lafiya.
To sai kuma wannan gaisuwa na abar ya huce zuwa ga 'yan majalisa ta Iboro da ke birnin Gusau a jihar Zamfara, da farko Honorable Kabiru Amadu mai palace kenan, sai kuma Honorable Ubaidullah Yaya Kaura da Mahmud Salihu Kaura da Nasir M Imam Gusau da Dr Abdul Aliyu Shinkafi da kuma Abdulhamid Yaro Malam. To sai kuma Mubarak Sarkin Yaki da Abubakar Ahmad Gusau da Yasir Bello, a ƙarshe kuma da Alhaji Aliyu Kongila baka yi wa banza lodin mota a Gusau.
To masu iya magana suka ce komai kirkin ka baka game kasuwa da gaisuwa, sabili da haka za mu rufe da wannan jerin gaishe-gaishe. Gaisuwar fata alheri ga Alinuhu da Yahaya Dando Azare, sai Abdulkadir Aliyu mai riga da Lawan bin Hambali MK dan Silva, sai Mutaka MTK Shawutakai da kuma Abubakar mai doya tashar Gadau.
To akwai kuma gaisuwar abar ya huce zuwa ga babawo Mato mai aduwa jihar Katsina da kuma Abdullahi Dorombaga da Mansar Babawuro na fada da Abdullahi Laki Funtuwa da kuma Usman Manika mai ruwa road Funtuwa, sai kuma Gwani manajan Bulo da Masak da Shamsuddin Mahmud Kargi da Abdulaziz Dangoga mai aduwa da kuma Mani Tinau mai aduwa da kuma Alhaji Sani Bio mai aduwa, sai kuma Biniya Mudi Ragana mai tama jamhuriyar Nijar da kuma Arma dan mai ganga kuka samu a jihar a jamhuriyar Nijar.
To da fata an waye gari
lafiya. Yeah.
labari ne Dauda Garba bin Afan Fatetkum ya yi ko mana da labari baba. Wata rana ne wani farfesa zai tsallaka wata ƙasa sai ya nemi jirgin kwale-kwale da ya tsallaka da shi. To daga tashin farfesa sun tashi kenan cikin kwale-kwalen nan sai ya kalli direba sai ya ce wa direban kwale-kwalen, "Direba, ka yi makaranta kuwa?" Sai direban kwale-kwalen ya ce mishi, to na yi makaranta amma gaskiya ban yi mai zurfi ba. Sai farfesa ya kalli direba sai ya ce mishi, "To cikin makarantar da kai ka taba karanta biology?" Sai ya ce, "A'a, shi bai san wani biology ba."
Shikenan abin shi.
Sociology ba. Sai direba kwale-kwale ya ce shi bai san wani sociology ba.
Shikenan.
Sai ya ce, "To psychology ba."
Dede logi.
Sai direba ya ce mishi, "A'a." Sai farfesa ya kalli direban kwale-kwale tsaki ya ce, "Jahili kawai, kai akwai, amma dai a duniyar na akwai jahilai." Kai duniyar na akwai jahilai, shi direba shi ya kulle shi.
Wayo Allah da.
Shi ya kulle shi, shikenan ya ci gaba da tuka kwale-kwale, sai da ya bari su kai can tsakiyar ruwa. Sai domin farfesa, sai ya ce ma farfesa, "To farfesa, kaya bundibology kuwa?"
A'a,
ya kalli farfesa ya ce, "Kaya bundibology?"
Bundibology
kuwa? Zai ki fashe shi a to nutsology, a ji ta yi nutsology.
Farfesa bai iya ba.
Sai farfesa ya ce mishi, "A'a." To sai daga tashin direban sai ya ce mishi, "Tam, lalle ko, ashe za ka mutu jahili a cikin ruwan nan."
Kowa da rajinsa.
Yashe za ka mutu jahili a cikin ruwan nan.
Yau shi ba rajin
yi. Baka iya bundibology ba, baka kuma iya nutsology. Yau baba.
To.
Ko ka iya kasan bundibology ko ko ka iya nutsology.
Tunda mu ba za mu yi nutsology ba, sai mu yi tetralogy, mu wuce da kayan biology.
Dole ne mai dakatology. Mai dakatology domin ka ga malam Bajuli tana daga madadu. Yanzu a madadin.
Baba ya ku bake ni.
Alheri yake muku, fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.
Ribar rayuwar zaman duniya, zama lafiya, karewa lafiya tare da koshin lafiya, kuma zauna lafiya.
Masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma anjima da hantsi, inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
Alare kuma jani.